إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan anguwa ta Sura Bildi a kalkashin wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a yau muna 16 ga watan Ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 16 ga watan 3 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 a zamu tashi a farkon suratul jumu'a kamun mallan ya karanta mana muna miƙa ta'aziyyar mu ga makwabciya da muka yi rishi makwabciyar wannan masallaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kanta da rahama abinda tabbari na baya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kula mata da shi ƴan uwanmu da suka rige mu a gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu yi mai kyau alam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
wannan sura ana ce mata suratul jumu'a wannan kuma shine abin da malaman tafsiri suka tafi a cikin littafansu na tafsiri haka kuma da malaman hadisi wannan sura ana ce mata suratul jumu'a saboda aya ta 9 a cikin wannan sura wannan kalimar ta zo a cikin ta suratul jumu'a shi yasa ake ce mata suratul jumu'a dalilin kuma da yasa ake ce mata suratul jumu'a shine hadisin da al-imam al-bukhari ya fitar daga Abu Huraira Abdullah ta kara tabbata a gare shi yake cewa kunna julusan 'inda an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa unzilat alaihi suratul jumu'a Abu Huraira yake cewa mun kasance muna zamne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki ya sabkan mushi da wannan surar da ake ce ma suratul jumu'a yana daga cikin dalilin da yasa ake ce mata suratul jumu'a hadisin da al-imam muslim ya fitar daga Ad-Dahhak ibn Qais idalla ta kara tabbata a gare shi yake cewa annahu kataba ila an-Nu'man ibn Bashir yas'aluhu yake cewa ya rubuta wata tambaya zuwa ga Nu'man ibn Bashir yake tambaye shi yana ce mishi ayya shay'in qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yawm al-jumu'ah yake tambaye shi wani abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ranar Juma'a siwa suratul Jumu'a. Anan sai yake cewa siwa suratul Jumu'a, wannan ma dalili ne mai nuna cewa wannan surar sunanta suratul Jumu'a. Fa qala kana yaqra'u hal atak, sai An-Nu'man yake bashi yake ba Abdahaka amsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Juma'a bayan ya karanta wannan sura kuma yana karanta suratu hal ataka a raka'a ta biyu. Haka al-Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Ibnu Abbas da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati suratal jumu'a wal munafiqin, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ranar Juma'a yana karanta wannan surar da ake ce suratul Jumu'a da suratul Munafiqin. Wannan hadisin da al-Imam Muslim ya fitar daga Ibnu Abbas shi ma dalili ne mai nuna cewa wannan surar sunanta suratul Jumu'a. Haka malaman tafsiri sun ittifaki gaba ɗaya cewa wannan sura ana ce mata sura ce madaniya, sura ce wadda ta sabka a garin Makka ba garin Madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina. Yana daga cikin waɗanda aka hakaito cewa sun tafi wannan sura sura ce wadda ta sabka a garin Madina. Akwai Ibn Jarir da al-Imam al-Wahidi da al-Imam az-Zamakhshari da Ibn al-Jawzi da al-Imam al-Qurtubi, waɗannan malaman a cikin littattafansu na tafsiri sun tafi cewa wannan sura sura ce madaniya. Haka wannan sura ita ma kamar sauran surori dukkanin sura Al-Qur'ani, kamar yadda muka sha bayani, koko ta zo da wata manuha, koko ta zo da wani abu sabo, koko ta zo da wani abu wanda take so ta karfafa shi cikin abubuwan da sauran surorin suka zo da ita. To wannan surar ma yana daga cikin manuhatta cewa Allah madaukakin sarki zikru ma istafa Allahu bihi hadhihi al-umma, shine Allah madaukakin sarki zai gaya mana abin da Allah ya zaba ma wannan al'ummai. Yana daga cikin wannan kuma akwai salatul Jumu'a, sallar ranar Juma'a, kuma da bayanin hukunce-hukuncenta. Wannan shine manufar surar. Surar ta zo ne ta yi bayani akan abin da Allah madaukakin sarki ya yi ma wannan al'umma na falala, wanda yana daga cikin wannan falala akwai ranar Juma'a. Sannan surar ta zo ta yi bayani ne akan wasu hukunce-hukuncen da ranar Juma'a take ɗauke da su, waɗanda suka ce a ƙarƙashin wannan kuma akwai al-Imam al-Baqai da Ibn Ashur. A wannan sura kuma har yau ta zo da wasu abubuwa da take so ta tattauna a kansu. Surar za ta tattauna ne akan abu guda uku. Abu na farko shi ne yabo ga Allah maɗaukakin sarki da garza Allah maɗaukakin sarki. Sannan za ta yi bayani ne akan wasu ni'imomi da Allah madaukakin sarki yamma al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayan cewa Allah madaukakin sarki ya turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tsarkake mu, haka kuma ya koya mana littafi, kuma ya koya mana hikima. Haka surar ta zo ta yi magana ne akan tsawatarwa ga Yahudawa, sannan bata abun da suke raye cewa su majibantan Allah ne. To surar ta zo domin ta kore wannan cewa su ba waliyan Allah bane ba, kuma su ba majibantan Allah bane ba. Surar ta zo domin ta yi mana bayani akan cewa kowanne daga cikin mu ya kiyaye wata sallah da ake yi a ranar Juma'a, sannan kada mutum ya yi wasa a wannan ranar, koko mutum ya ki zuwa ranar Juma'a. Haka kuma surar ta zo ta yi bayani ne da cewa duk wani abu na rayuwar duniya wanda za ya shagaltar da bawa ya hana shi zuwa ya yi sallar Juma'a, to surar ta yi umarni da cewa a aje duk abin da zai shagaltar da musulmi ya hana su yi sallar Juma'a. Sannan kuma surar ta yi umarni da cewa kowane mutum ya samu ya yi wannan Juma'a, ya yi wannan sallar a lokacinta. Sannan kuma surar ta tsawatar ga mutanen da su ba su zuwa Juma'a, ga mutanen da su ba su zuwa sallar Juma'a sai dai su tsaya su yi azhar, koko su maki yin sallar gaba ɗaya. Wannan surar kuma ta zo da wata falala. Yana daga cikin falalar da wannan surar ta zo da ita shine ya zamanto sunna ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan surar a ranar Juma'a raka'a ta farko. dan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan surar da ake ce ma suratul jumu'ah kamar yadda muka gai hadisin ibnu abbas da hadisin nu'man bin bashir wannan hadisan suna nuna cewa sunna ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zanki karanta wannan sura a raka'a ta farko a ranar juma'a Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard da abun da ke cikin sama da abun da ke cikin kasa suna yi ma Allah madaukakin sarki tasbihi al-maliku wanda yake shine mai mulki al-quddusu wanda yake mai tsarki al-aziz wanda yake mabuwayi al-hakim wanda yake mai hikima ne sai Allah yake cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah madaukakin sarki shine wanda ya turo daga mutanen da ba su rubutu kuma ba su karatu manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana mai karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana mai tsarkake su wa yuallimuhumul kitaba wal hikma kuma yana koya musu wannan littafin da kuma hikima Allah yake cewa wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin koda ko su al'ummar larabawa sun kasance kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo musu suna cikin bata wanda yake mabayyani sai Allah yake cewa wa akharina minhum daga wa'an su ma daga cikin su lamma yalhaqu bihim wanda basu riske su ba Allah yake cewa wa huwal azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wannan falala ne daga Allah yana bada shi ga wanda ya so wallahu dhul fadlil azim Allah madaukakin sarki mai yalwa falala ne wanda take mai yawa ce mai girma ce anan da Allah madaukakin sarki yake cewa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sai ya kasance ma'anarta kamar yadda muka saba fada aina zaha Allahu an kulli al'uyubi wan naqa'idi jami'a ma fis samawati wa ma fil ard sai ya kasance duk abun da ke akwai a cikin sama da abun da ke akwai a cikin kasa halittun da ke akwai a sama da wanda ke akwai a kasa da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda kake gani da wanda ma baka gani dukkaninsu suna tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkanin wata tawaya koko daga dukkanin wani nakasu koko rishin cika kamar yadda muka yi bayani a baya malamai sun tattauna cewa halittun da ke akwai a sama da halittun da ke akwai a kasa suna yi ma Allah tasbihi ma'ana suna tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkanin wata tawaya ko nakasu bilisanil maqal wa bilisanil hal akwai halittun da suna yin tasbihi ne da bakin su kamar yadda nake magana kamar yadda kake magana akwai kuma halittun da su ba su da halshen yin magana to su suna yin tasbihi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya halicce su misali idan ita ce ya ce to tana tasbihi ne daidai gwalgwadon yadda Allah ya halicce ta Allah ne kadai ya san yadda take yin wannan tasbihin wannan kuma mun yi bayanin shi a harkon suratul mujadila da kuma suratul hadid anan na'am da suratul hashr da suratul saf wannan duka mun yi bayanin abunda ake nihi da yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard anan Allah madaukakin sarki sai yake cewa yusabbihu lillah yana yin tasbihi ga Allah madaukakin sarki sai aka ce yusabbihu lillahi ba a ce yusabbihu Allah ba to duka jumlar tana daukan ma'ana bi kamar lokacin da zaka cewa ya gode mashi ko ka ce yayi godiya a gare shi dukka dai abu guda ne kake so ka faɗa kamar zaka ce shakarahu wa shakara lahu wannan dukka malamai sun ce jumlar tana daukan haka sai Allah yake cewa al-maliku Allah shine sarki wanda yake al-quddusu wanda yake sarki ne mai tsarki wanda babu zalunci a mulkin shi Allah madaukakin sarki da yake cewa al-maliku yake cewa Allah shine mai mulki shine sarki to a yanayi yanda muke rayuwa idan aka ce wannan mai mulki ne ko aka ce wannan sarki ne zaka ga cewa dole sai ya siffantu da sifa guda biyu ko a ce mishi adili ko a ce mishi azzalimi koko wata rana yayi adalci koko wata rana yayi zalunci to dan Allah ya bambanta mulkin shi da mulkin mutane sai ya ce al-quddusu shi Allah madaukakin sarki mulkin shi mulki ne mai tsarki mulki ne wanda babu zalunci a ciki mulki ne babu yaudara a ciki mulki ne haka duk wanda yayi aiki aikin shi zai samu idan alkhairi ne alkhairi mutun zai samu idan sharri ne Allah ya sauke sharrin nan dai shine mutun zai samu sai Allah yake cewa al-maliku al-quddus Allah madaukakin sarki shine sarki wanda yake mai tsarki kamar yadda Allah yake cewa lokacin da Allah yake ba mu labari a bakin mala'iku suke cewa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhali mu kuma muna yin tasbihi a gare ka kuma muna tsarkake ka kamar yadda Allah yake ba mu labarin a cikin wata aya cewa qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' kace Allah madaukakin sarki kai ne mamallakin mai mulki tu'til mulka koko kai ne mallakin kai ke mallakan mulki tu'til mulka man tasha' kana bada mulkin ka ga wanda ka ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha' kuma haka Allah madaukakin sarki yana kwace mulki ga wanda ya ga dama wa tu'izzu man tasha Allah madaukakin sarki yana daga darajar wanda ya ga dama wa tudhillu man tasha Allah madaukakin sarki yana kaskantar da wanda ya ga dama bi yadi khalqair dukkanin alkhairi yana ga Allah madaukakin sarki a wannan almalikul quddus yana nuna cewa Allah madaukakin sarki shine mai mulki kuma mulkin shi mulki ne wanda yake mai tsarki babu zalunci a ciki haka kuma babu kaskantar da bayu koko sutardo aikin da suka yi ba shi za a saka musu da shi ba hadisi ya tabbata daga Ka'ab ibn Abdullah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sallama min al-wutr yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a duk lokacin da ya kare sallah yayi sallama daga sallar shi ta wutri misali manzo Allah idan aka yi asham ya kare ko idan yayi qiyamul layl aka yi wutri aka kare manzon Allah yana cewa subhanal malik al quddus so uku manzon Allah yana cewa lalle tsarki ya tabbata a gare ka ya kai Allah mai mulki ya kai Allah mai tsarki sai Allah yake cewa wa huwa al azizul hakim al malik al quddus al azizul hakim al aziz sai ya kasance Allah mabuwayi ne babu wani mutum da zai sa kafashi inda Allah madaukakin sarki ya sa kafashi yana kokarin yayi banna ko yana kokarin ya take dokar Allah madaukakin sarki to wannan mutumin ba zai buwaye Allah ba sai Allah yake cewa al azizu Allah mabuwayi ne al hakimu kuma Allah madaukakin sarki mai hikima ne bi ma'ana yana da hikima a wajen halittar bayu yana da hikima a wajen shari'ar shi kuma yana da hikima a wajen kirkira abun da yake kirkira na halittu sai Allah ya ci gaba da ba mu labarin cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum anan bayan Allah yayi mana bayanin cewa shi mai tsarki ne shine mai mulki Allah yayi mana bayanin cewa duk abun da ke akwai a sama da duk abun da ke akwai a ƙasa suna tsarkake Allah madaukakin sarki sai Allah yake nuna mana falalar shi wadda ita ce tassa dukkanin abun da ke sama da dukkanin abun da ke ƙasa suke tsarkake Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah madaukakin sarki shine wanda ya aiko a cikin larabawa wa'anda ba sa rubutu ba sa karatu kuma Allah ya turo musu rasulan minhum manzo wanda yake daga cikin su al-imam shanqiti yake cewa al-ummiyin ay al-arab idan aka ce al-ummi shine mutumin da baya rubutu baya karantawa to sai Allah madaukakin sarki yake cewa walladhi ba'atha fil ummiyin ay Allah madaukakin sarki shine wanda ya aiko a cikin larabawa wanda ba su rubutu ba su karatu al-imam shanqiti yake cewa war rasul anan da Allah madaukakin sarki yake cewa rasulan minhum huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam shanqiti yake cewa al-ummiyin ana nihin da shi larabawa war rasul kuma wanda yazo a cikin wannan sura ana nufin da shi a cikin wannan aya ana nufin da shi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imam al-mawardi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa abu biyu ne wanda yasa ake ce malarabawa ummiyun abu na farko yake cewa li annahu lam yanzil alaihim kitabun saboda su larabawa babu wani littafi da Allah madaukakin sarki ya aiko musu gabanin alqur'ani gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tafi kuma a kalkashin wannan magana akwai ibnu taymiya da fayruz abadi da al-imam shaukani da al-imam sa'idi dukkanin su sun tafi al-tafansu na tafsiri cewa larabawa ana ce musu ummiyun ana ce musu wa'anda ba su rubutu ba su karatu saboda Allah bai taba aiko musu wani littafi ba gabanin alqur'ani yazo musu magana ta biyu da al-Imam al-Mawardi haka yato a kalkashin fadar Allah madaukakin sarki fil ummiyin yake cewa li annahum lam yakunu yaktubun saboda su larabawa ba su kasance ba suna yin rubutu wala kana fihim katibun haka kuma dukkanin larabawa idan ka tara su akwai wahala ka samu wani marubuci daga cikin su wannan kuma magana al-Imam Qatada ne ya fade ta wasu malaman tafsiri kuma suka karfafa wannan magana kaman Abu Ubaida da al-Imam al-Baghawi da al-Imam al-Rasani da al-Imam al-Biqai dukkanin su sun tafi cewa abin da yasa ake ce malaraba ummiyun wa'anda ba su rubutu kuma ba su karatu saboda Allah bai taba aiko musu wani littafi ba haka kuma idan ka ce a nemo maka wanda zai rubuta ya karanta a larabawa ka doko aiki shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambace su da wannan sunan al-ummiyun kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a wata ayar qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtu wa qul lil ladina utul kitaba kace ga wanda aka ba littafi wal ummiyin da wanda ba su rubutu sune larabawa a aslamtum shin yanzu kun miƙa wuya Allah ya ce fa in aslamu idan sun miƙa wuya fa qad ihtadaw haqiqatan gaskiya sun shiri kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a wata ayar cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik Allah madaukakin sarki yake fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa baka kasance kana karanta wani littafi ba kamun a kawo ma alqur'ani mai girma kuma sannan baka rubutu Allah yake cewa idhal lartabal mubtilun da masu shakku sun yi shakku a cikin alqur'ani mai girma saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi ne a cikin larabawa wa'anda ba su rubutu ba su karantawa anan da Allah madaukakin sarki yake cewa huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan shine Allah madaukakin sarki wanda ya aiko da daga larabawa wa'anda ba su rubutu ba su karatu shine wanda ya turo musu manzo daga cikin su anan idan ka kalli zahirin ayat zaka yi zaton cewa da larabawa ake su kadai amma shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta takaita bane ba ga larabawa shari'a ce wadda ta game garin dukkanin mutane da aljannu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an kace ya ku taron mutane ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a gare ku ga baki dayan ku ashe wannan ayar da take cewa rasulan minhum ba ana nihin cewa ba dukkanin shari'ar da Allah madaukakin sarki ya sabkar ta takaita a larabawa ne a'a ayar tana ba mu labari ne saboda su ne kusa da shi su ne mutane na farko da wannan da'awar ta isar makamin ta isar ma wa'ansu wa'anda ba su ba kamar yadda Allah yake cewa wa'anzir ashiratakal aqrabin kayima ɗan gidanku na kusa kayima danginka na kusa kayi musu wa'azi wannan yana nuna cewa dukkanin shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ne ga magarin mutane mana duk mutumin da ya samu kansa a wannan zamanin da zamanin da zai zo to shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafe shi kuma duk wani hani ko yi ko a bari ko ka ai duka ya shiga kalkashin wannan wannan kuma da Allah madaukakin sarki yake cewa huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan wannan addu'ar annabi ibrahim ce Allah madaukakin sarki ya karba lokacin da annabi ibrahim yake cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma annabi ibrahim shine yayi addu'a yake cewa ya Allah ka turo ma wa'annan mutanen larabawa ka turo musu wani manzo wanda zai zanki karanta musu ayoyinka kuma ya tsarkake su haka kuma ya koya musu wannan alqur'anin da wannan hikimar sai Allah madaukakin sarki ya amsa addu'a annabi ibrahim ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga larabawa saboda su larabawa kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu mutane ne da sun kasance Allah ya bar su akan addinin Annabi Ibrahim, amma bayan an doki shekaru sun canza, suka koma suna shirka, suka koma suna bauta ma gumaka, suka koma suna kashe junansu, suka koma suna shan giya, suna ta zina ta zinace. Musa Allah madaukakin sarki yake tuna musu cewa yana daga cikin falalar shi a gare su, ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah yake cewa yatlu alaihim ayatihi, domin ya zanki karanta musu ayoyin alqur'ani mai girma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya aiko shi da alqur'ani domin ya zanki koya ma larabawa abinda ke akwai na cikin ayoyin alqur'ani mai girma. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, haka kuma ya zanki koya musu wannan littafin da alhikma da hikima. Anan da Allah madaukakin sarki yake cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, malaman tafsiri sun kai sun komo akan cewa me ake nufi da alhikma anan. Ibn Taymiyyah yake cewa wa yu'allimuhumul kitab, alkitab da yazo anan sai ya kasance alkalamul munazzal, shine magana wadda Allah madaukakin sarki ya sabkar wadda ana rubutawa. Wal hikma, Ibn Taymiyyah yake cewa wannan hikima kuma hiya sunna, shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ba komai ne aka yi bayanin shi ba keke da keke a cikin alqur'ani mai girma. Akwai abubuwan da ba za ka samu cikon bayani ba sai ka koma a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake ganin wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, sai ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ya koya ma larabawa wannan littafin wal hikma, haka kuma ya koya musu hikima wadda ita ce sunnan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi, ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu, manzon Allah yake cewa ku saurara, ni fa an bani littafi wanda yake shine alqur'ani, kuma an bani wani abu tare da shi kwatam kwacin shi, mana alqur'ani da sunna dukkanin su wasu abubuwa ne wanda suna yi mana bayanin yaya ne zamu yi addini. Dan haka babu tsira ga mutumin da duk zai ce shi ba zai yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, haka babu tsira ga mutumin da zai ce shi zai yi aiki ne da alqur'ani kadai ba tare da ya hada da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Duk mutumin da ya ce shi ba zai yi aiki da hadisan annabi ba, to ba addinin musulunci yake yi ba, wani abu yake yi daban. Haka duk mutumin da zai ce shi da alqur'ani kadai zai yi aiki, to wannan mutumin ba addini yake yi ba, wani abu yake yi na daban. Ibn Rajab yake cewa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, ya koya musu littafi da hikima. Ibn Rajab yake cewa menene alhikma, yake cewa alqur'an shine almuradu tilawatu alfadhihi, wannan alqur'anin da aka ce wa yu'allimuhumul kitab, sai ya kasance manzon Allah yana koya ma larabawa yadda za su zanki karanta alqur'anin wannan. Wa ya'ni bil hikma, Ibn Rajab yake cewa abinda ake ce ma hikima anan, hiya fahmu ma'ani alqur'ani wal amali bima fiha, shine mutun ya gane ma'anonin alqur'ani sannan yayi aiki da abinda ke akwai a cikin shi na hukunce. Fal hikmatu hiya fahmu ma'ani alqur'an wal amali bihi, Ibn Rajab yake cewa abinda ake ce ma al hikma shine mutun ya gane ma'anonin alqur'ani. Sura 1 koko sura 2 ko izihi 2 da ka iya, ka san menene ma'anonin su, sannan ka san menene hukunce-hukuncen da suka dauka, kuma kai aiki da wannan. Kamar yadda Ibn Abbas yake cewa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka sabkar musu da aya 1 2 za su harrace wannan ayar, sannan a fassara musu menene ma'anarta, sannan sai su je su yi aiki da abun da hukuncin da wannan ayoyin da suka harrace yake dauke da su. Sannan idan suka iya wannan, sai su koma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara gaya musu wani abu na alqur'ani mai girma. Ibn Rajab yake cewa alkitab sai ya kasance shine karanta alqur'anin kamar yadda ake yi safa da rana, wal hikma kuma shine mutun ya nemi ma'anar abun da ya koya na karatu, sannan ya yi aiki da wannan abu. Ibn Rajab yana ganin cewa iya rera alqur'ani kadai bai isa ba, dole sai mutun ya koyi menene ma'anar da ke akwai a ciki, sannan mutun ya yi aiki da abun da ke akwai a ciki. sai ibnu rajab yake cewa man jumi'a lahu zalika duk mutumin da ya hada tsakanin iya karanta alqur'ani kuma da sanin ma'anonin shi da hukunce-hukuncen da ke akwai a ciki sannan da yin aiki da hukunce-hukuncen wannan faqad utiya al-hikma ibnu rajab yake cewa wannan mutumin an bashi hikima kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yu'til hikmata man yasha Allah yana bada hikimar shi ne ga mutumin da ya so laman yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira duk mutumin da aka bashi hikima duk mutumin da aka bashi iya alqur'ani sannan aka bashi iya fassara alqur'ani sannan aka bashi ikon aikatawa ga abun da ya sani Allah madaukakin sarki yake cewa wannan faqad utiya khairan kathira hakikanin gaskiya an bashi alkhairi wanda yake mai yawa ne sai Allah yake cewa wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin koda ko su larabawa sun kasance kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo musu sun kasance mutane ne wanda suna cikin bata wanda yake mabayyani mun yi bayani a baya cewa annabi Ibrahim ya bar larabawa akan addinin shi amma kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo musu sai suka kasance sun yada annabi addinin annabi Ibrahim suka kasance suna shirke-shirke suka kasance suna bauta ma gumakai suna shan giyar su suna tazina-tazinatantu sai Allah madaukakin sarki ya aiko musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin koda ko su larabawan sun kasance kamun a turo musu alqur'ani kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo musu sun kasance cikin bata wanda yake mabayyani anan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa larabawa kamun hasken addinin musulunci yazo kamun alqur'ani yazo musu sun kasance a cikin bata wanda yake mabayyani duk da cewa duk mutumin da ya karanta tarihin larabawa za ya ga cewa suna da wasu ilmummuka na rayuwarsu ta duniya yana daga cikin ilimin da ke gare su shine ilimin sanin tauraru yana daga cikin ilimin da ke da larabawa shine ilimin sanin sawun mutum suna da ilmummuka da dama amma duk da haka wannan ilmummukan da ke gare su Allah yake cewa wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin sun kasance kamun alqur'ani yazo musu suna cikin bata wanda yake mabayyani a kalkashin wannan duk mutumin da ya san ilimin duniya duk mutumin da ya san tsaba ilimi koda a ce kai wata kake shiga koda a ce kai tauraru kake shiga ko rana kake shiga idan dai mutum bai san addinin musulunci ba bai san yaya za ya bauta ma Allah shi ba bai san hukunce-hukuncen da Allah ya sabkar akan shi na addini ba to wannan mutumin yana cikin bata wanda yake mabayyani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa su ma larabawa duk da yake cewa suna da ilimin rayuwar duniya amma Allah ya ce sun kasance cikin bata wanda yake mabayyani a kalkashin haka duk mutumin da yake da wani ilimi na daban idan dai ba ya hada biyu ba da ilimin duniya da ilimin lahira amma duk ilimin shi in dai ba ya da ilimin addinin musulunci to wannan mutumin yana cikin bata wanda yake bata ne mabayyani a kalkashin haka nake ƙara jan hankalin kan mu cewa mu kula da karatun addini na ƴaƴanmu na musulunci yanzu a garin nan idan ka fita zaka yi mamaki ba gobalan di ba ka huta zaka yi mamaki hanyar da zaka bi ka wuce wallahi sai ta ma wahala kowa ya doki dan shi ina zaka jardan ina ka dawo lakwal ina zaka ekol amma duk mun manta cewa in dai bamu koya ma ɗiyanmu addini ba to suna cikin bata wanda yake mabayyani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa su ma larabawa sun kasance cikin bata wanda yake mabayyani dan haka danka duk irin gatar da zaka mishi ka sa shi ekol ka biya kuɗi masu makuddai ka ta mai hidima in dai baka yi kokari ya koyi ilimin addinin musulunci ba to wannan dan naka baka mishi gata ba kuma sannan yana cikin bata wanda yake mabayyani ba injini ba inji alqur'ani mai girma a kalkashin haka zaka ga cewa yanzu duk wanda dan shi yake terminal ya sani akwai wahala kaga a ce uwa ko uba a ce danta yana neman birebe ko yana neman wani abu bata sani ba amma ba kowane uba ne ba kowace uwa zaka tsare ta danki wace sura yake ta gaya maka ga surar da yake ba kowane uba ne zaka tare baka ce mai danka wace sura yake ya gaya maka danka a makaranta yayi ahlari yayi ashamawi yayi iziya ina ya tsaya babu wanda za ya ce maka ga inda dan shi ya tsaya sai ɗan kadan amma yau idan dan shi ya san kade muwan ya sani idan dan shi ya dide muwan ya sani idan aka rage ma dan shi kwandit ya san ya je la kole yere klame yaya akai aka taba kwandit kin dana akwai wanda zai ce maka shi shike kai dan shi lakwal zai tashi da sahi duk sanyi duk zahi ya kai shi lakwal shekara 7 shekara 8 ya ce maka har ya samu birebe ko har ya samu certificate ni ke kai shi lakwal amma bai taba jan dan hannun dan shi ba ya kai shi makaranta domin a koya mishi addini koko domin a koya mishi ilimin da za a hidda shi daga bata wanda yake mabayyani kamar yadda wannan ayat ta yi bayani mu ba mu ce ka ayi lakwal ba a ayi lakwal a hada duka shi ilimi alkhairi ne duk ilimin da aka yi in dai an yi dan Allah to ana iya samun aljanna ta kalkashin wannan ilimin amma dai idan gata za a ma yaro to a hada bi ayi kokarin cewa yayi boko kuma ayi kokarin cewa yayi addini dan haka shi yasa diyan namu mu ma sai kaga basu damu da lakwal din ba in aka ce ma gobelan di ko baban shi tun sattar shi zai ta da baban shi a tashi akai shi lakwal koko in abu nan shi bai zo ba shi zai kiran baban shi yace abu ne bai zo ba in abu ne na retar zaka ga ana rikici gobe ma sai an sake shi amma in lokacin makaranta yi dan shi kankan shi idan ana shiga karfe 3 to sai bayan la'asar ya zo saboda baban ma bai damu da azo ayi karatun ba shi yasa kana ganin muna ta bokon amma babu inda bokon ta kai mu ni dai ban ga inda ta kai mu ba shekara 20 danka na ekol shekara 30 danka na ekol amma har yanzu kai ke ci da shi tun sai yi kake kai shi lakwal amma har yanzu shekara 30 kai ke ci da shi in sallah ta zo sai ka mai kayan lakwal to a kalkashin haka mu ba muna adawa da boko ba a'a amma dai abinda muke so idan gata muna so rayuwar ƴaƴanmu ta duniya da ta lahira ta yi dadi to dole sai mun yi kokarin mun hidda su daga jahilci wanda yake mabayyani kamar yadda Allah yake cewa wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin koda ko su larabawa sun kasance kamun alqur'ani mai girma ya zo musu sun kasance suna cikin bata mabayyani za a biya ma yaro lakwal ta shikka 100 za a biya ma yaro lakwal ta shikka 200 mutum har alfahari yake shi dan shi baya ikon din gwamnati amma kaje ka tambaya makarantar islamiyya ta nawa dan shi yake yi kaje ka tambaya kudin laraba nawa mallam ya tambayo shi kaje ka tambaya kayyuka in za ya sai ma dan shi kayyukan ma sai class wanda ba irin na dan kowa da kowa za a sai mishi ba amma kaje ka duba cikin wannan shikkar da aka sai ma yaro sakot kin shikka biyar da yake sa kayyukan shi ka bincika ka ga akwai ahlari akwai ashamawi akwai bagadadi akwai izhibi dan amma ko akwai alqur'ani a ciki dukkan ƴaƴanmu mun rige mun raba su da wannan to wannan idan dai muna so da mu da su mu fita daga cikin bata wanda yake mabayyani to dole ne sai an yi ilimin addini kuma idan ana son duniyar ma sai a yi ilimin boko ilimin addini idan kai Allah yayi alƙawalin ba zai tozarta duk mutumin da ya yi ilimin addini ba a duniyar ma Allah yayi alƙawalin zaka ji dadi a lahiran ma Allah yayi alƙawalin zaka ji dadi amma boko fa babu wanda yamma garantin cewa in danka yayi boko zai zamanto minister babu wanda yamma garantin cewa in danka yayi boko zai zamanto president babu wanda yamma garantin cewa in danka yayi lakwal arziki zai koko in danka yayi lakwal da kai da shi kun huta a'a dukkan lalabe ne ake babu wanda yamma wannan garantin amma idan muka riki Allah muka riki addini muka tusa ruhin musulunci a zakatan ƴaƴanmu to tabbas ko mun taimaka musu kuma za mu hidda su daga bata wanda yake mabayyani na san cewa a garin nan ga yadda aka ba boko amana wallahi da ilimin addini muka ba amana haka da yanzu wata hira ake da yanzu dukkaninmu mun sha kwana da yanzu wannan wahalhalin da ake ciki na rayuwa da komai zaka ga cewa akwai sauki ko ba komai zaka ga cewa dukiyar ka za ta huta tarbiyyar boko da muka ma ƴaƴanmu da tarbiyya da tarbiyyar addini muka musu da kaga cewa motan ka zaka iya ashe shi kofa gida kaje ka yo bukatunka na rayuwa kuma ka zo ka tardo shi anan a lokacin baya an yi lokacin da akwai ruhin addini a wannan garin namu za a tuma kai waje suke kwana za ka ashe garken tumakinka ka shiga harakokin gabanka kuma da sahe ka tardo su amma yanzu fa ka ashe su ka gani in da sahe in ka tardo su to Allah yake cewa wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin koda ko su larabawa sun kasance kamun alqur'ani yazo musu suna cikin bata wanda yake bata man bayyani dan haka duk mutumin da bai riki addini ba bai riki alqur'ani ba bai riki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ji Allah in ji alqur'ani wannan mutumin ko tahiya yake ana faduwa to yana cikin bata wanda yake bata ne mabayyani sai Allah yake cewa wa akharina minhum daga wa'ansu ma daga cikin su lamma yalhaqu bihim wa'anda bisu hadu da su ba fa huwal azizul hakim Allah madaukakin sarki shine mabuwayi mai hikima a nan Allah madaukakin sarki da yace ya sabkar malarabawa da alqur'ani da wanda manzon Allah zai zanki koya musu kuma ya tsarkake su ya koya musu Allah cewa wai zakkihim ya tsarkake zakatansu ya tsarkake zakatansu saboda larabawa sun kasance suna kamar yadda muka gai mutane ne suna ta zina ta zinace suna ta shan giya ina ganin duk giyar da za a sha yanzu a garin Maradi bata kai giyar da larabawa suka sha ba kamun addinin musulunci ya zo musu duk wata bar da za a yi ta iya shege to ba a yi barkin da larabawa suka yi ba kamun addini ya zo musu amma sai Allah yake cewa wa yuzakkihim alqur'ani shi kadai ne za ya tsarkake zuciyarka ka bar duk wani aiki na lala to idan muna so zakatan ƴaƴan mu su tsarkaka to dole sai mun hada su sai mun hada kwakwalan su da alqur'ani anan ne kadai zuciyar su za ta tsarkaka idan baka yi wasa ba za ka yi ta biya mishi bokan radda ya samu kudin kuma a gidan giya za ya gai su koko radda ya samu kudin kuma karuwa za ta ci koko radda ya samu kudin kuma modi za ya da kudin to Allah yake cewa wa yuzakkihim idan muka hada ƴaƴan mu da alqur'ani to sai alqur'anin ya tsarkake zakatansu sai Allah yake cewa wa akharina minhum daga wa'ansu ma bi ma'ana duk mutumin da yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda ko baya cikin larabawa to ayar da muka ambata shi ma yana cikin wannan ayar a nan da Allah madaukakin sarki yake cewa wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim mujahid yake cewa wa akharina da wasu ma yake cewa humul aajim min ba'dil arab sune wa'anda za su zo bayan larabawa da ni da kai da faris da yunan da roman duk wani mutum da yayi imani da Allah madaukakin sarki to sune Allah yake cewa wa akharina minhum da wa'ansu ma wa'anda ba larabawa bane balamma yalhaqu bihim bi ma'ana falal alqur'ani duka tana kewaye ga mutumin da yayi aiki da alqur'ani mai girman a kalkashin wannan aya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim zaka ga cewa malaman tafsiri da malaman hadisi da malaman lugha sun yi kokarin cewa su yi fassara daban-daban amma dukkanin fassarar su tana tahiya ne akan cewa dukkan mutumin da yayi imani bayan larabawa to shi ma ya shiga cikin wannan aya wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin a kalkashin wannan aya الإمام البخاري يفتر ده حديثي ده أبو هريرة ودلة تقارة تبتا أغريش يكي تيوا كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوا منا زمني وجمع زان الله صلى الله عليه وسلم سي أكا سبكر ده ونن سورة ألوكا تند من زان الله يكي كرنتا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أبو هريرة يكي تيمشي قالوا من هم يا رسول الله sahabban da suke nan zaman wajen manzon Allah suka yi ta tambayan manzon Allah su wane ne da Allah yake cewa wa akharina minhum da wa'ansu ma wa'anda ba su cikin su sai da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su uku bai ba da amsa ba cikin wa'anda suke tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani wanda ana ce mishi Salmanun al-Farisi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana al-imanu inda thurayya da a ce imani a cikin tauraru yake lanalahu rajulun min haula manzon Allah yake cewa ai ko da imani cikin tauraru yake to sai ka samu bayana bayan sahabbaina zaka samu wa'ansu wa'anda su sun yi imani da wannan alqur'ani kamar yadda gashi mu ba larabawa bane ba amma
da zabin Allah madaukakin sarki gashi a wannan gari ana yin addini irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi sai manzo Allah yake gaya masa sahabban shi cewa lalle kam duk mutanen da za su yi imani to su ne ake nihi a cikin wannan ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim hadisi ya tabbata daga sahnul nisaidi dan Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fi aslab rijalun wa nisa'un min ummati yadkhuluna aljannata bighairi hisab manzon Allah yake cewa lalle za a samu daga tsatsan bayan sahabbai daga tsatsan mutanen da za su rayu a duniya manzon Allah yake cewa za a samu wa'ansu wa'anda za su shiga aljanna ba tare da an musu sakamako ba sai manzon Allah yake karanta wannan ayat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ashe da ni da ke idan muka yi imani to kamar mun yi imani ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan alqur'ani idan kai imani to sai Allah ya hada ka da manzon Allah da sahabban shi a ranar tashin alkiyama sai Allah yake cewa wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim da wa'ansu daga cikin su wa'anda bu sutar dola rabawa ba Allah yake cewa wa huwal azizul hakim shine mabuwayi wanda yake mai hikima sai Allah yake cewa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce daga Allah yana bada ta ga wanda yaso wallahu dhul fadlil azim Allah madaukakin sarki shine mai falala wadda take ta girma mata ya waita anan da Allah madaukakin sarki yake cewa zalika fadlullah wannan falala ce daga Allah sai ya kasance duk abun da aka zana a baya Allah ya aika manzon Allah wannan falala ce domin manzon Allah ya koya mana wannan alqur'anin wannan falala ce domin manzon Allah ya koya mana hadisan shi wannan falala ce wa yuzakkihim domin manzon Allah ya tsarkake mu da abun da ke akwai daga alqur'ani wannan duka falala ce to shine Allah yake cewa ai wannan falalolin da aka zana na Allah ne yana bada shi ne ga wanda ya so sai ya kasance ad-damiru yarji'u ila kulli ma dhukira sai ya kasance duk abun da aya baya ta yi bayani da shi shine ake nufi da cewa zalikal fadlu min Allah kamar yadda Ibn Jarir da al-Imam al-Alusi da Ibn Ashur suka fassara wasu malaman kuma suna ganin zalika fadlullah wannan falala ce daga Allah suna ganin cewa huwal islam yutihi man yasha shine addinin musulunci Allah yana bada shi ne ga wanda ya ga dama ashe ba karamar falala ce ba Allah madaukakin sarki ya yoka musulmi ba kalarar falala ce ba Allah madaukakin sarki ya sa a aife ka a garin da kowa kusan musulmi ne sai Allah yake cewa wannan falala ce daga gare shi yana bada ta ga wanda ya so wanda suka ce a kalkashin wannan kuma akwai Muqatil bin Sulaiman da al-Imam Samarqandi da Ibn Abi Zamani waqila wasu malaman suna ganin kuma zalika fadlullah yutihi man yasha wannan falalan Allah ce yana bada ta ga wanda ya ga dama sai ya kasance ayar ana magana ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana Allah ya bashi falalar cewa ya kasance annabi a cikin larabawa kuma duk al'ummar da za ta zuwa da shari'ar shi ne za ta yi aiki sai ya kasance wannan falala ce wadda ba kowane annabi ba Allah madaukakin sarki ya ba wannan falalai sai Allah yake cewa zalika fadlullah yutihi man yasha wannan falala ce ga Allah madaukakin sarki yana bada ta ga duk mutumin da yayi imani ga Allah madaukakin sarki a kalkashin haka ashe ba karamar falala ce ba a ce kai a tsakiyar unguwarku ake tafsiri ba karamar falala ce ba a ce a kofar gidanku akwai masallaci akwai limami wanda ba biyan shi ake ba amma haka yake zuwa ya bada wannan sallah ba karamar falala ce ba a ce a unguwarku akwai makaranta ba karamar falala ce ba a ce a garinku akwai malamai wa'anda kullun suna nan ba su da aiki sai dai su koya muku addini to Allah ya ce wannan falala ce daga Allah yana bada ta ga wa'anda ya so idan kalle kanan kulkusa idan kadan ta ka shiga kauyuka za ka yi mamaki za ka ga cewa mutane suna addinin ba su iya ba kuma suna son wanda za ya koya musu amma ba su samu ba amma mu gashi Allah madaukakin sarki ya mana falala a duk inda ka wanga a garin nan tafsiri ake a duk inda ka wanga a garin nan akwai malamai masu jan asham, a duk inda ka wanga akwai wa'anda su aikin su kawai. Allah madaukakin sarki ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, amma duk da haka wannan falalar zaka ga cewa ba mu kiyayata, wannan falalar zaka ga cewa ba kowa yake samu yana murattaba. Wani lokacin da za a busa lasafika sannan za a barin anguwa, wata lokacin da za a busa sannan za ta sa hijabi ta huta gari. Haka Allah madaukakin sarki ya ce, to wannan falala ce. Ashe idan kaga Allah ya zabe ka cikin masu zuwa su saurari karatu, to wannan falala ce Allah ya yi maka ya fifita ka ga sauran wa'anda Allah madaukakin sarki bai ba su dama ba. Ita ko falala idan Allah yi ma mutum ita, to ana son ya gode. Ta kakane za ka gode ma wannan falala, ka kiyaya ta, ka yi ta lelanta, ka ga cewa wannan falala ba ta kubce maka ba. To Allah madaukakin sarki idan ya ga wannan kuma shi ne mai falaloli da yawa sai ya kara mana. Ma idan ka duba dukkanin wannan falala da Allah madaukakin sarki ya yi mana, yanzu da za a aza makaranta a unguwan nan ta dare, a ce za a koya ma mutane karatu kyauta, ba kudi za su bada ba, kyauta. Amma da kyar za ka samu mutum ya zo ya zamna, ka koya mai abinda za ya tsira da shi a duniya, abinda za ya tsira da shi a lahira. Bal ma kai da kake zuwa ka yi zamna ka ce za ka koya mutane karatu, ana ganin ba ka da aikin yi, ana ganin da kana da aikin yi kai ma da baka zamna ba. Mutane gani suke wani ƙauyanci ne zuwa makaranta, wani rashin wayewa ne. Kai bayan ka girma ka zanki zuwa makaranta, babu wanda Allah madaukakin sarki ya sabke ma cewa ya nemi ilimin da za ya yin addini, ya nemi ilimin da za ya bauta ma Allah madaukakin sarki da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Jibril ya zo mishi yana dan shekara 40, Jibril ya ce mishi kai karatu, ya ce mishi iqra, ya ce ma ana biqari, ya kara matse manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da manzo Allah ya yi jibi ya sake shi ya ce mishi iqra kai karatu. A lokacin da ake ce manzon Allah ya yi karatu, a lokacin yana da shekara 40 ne. Amma yanzu ƴan samari gani suke ƙauyanci ne a ce wai shi da marece ya ɗauki alƙur'ani ya tafi makaranta, ita gani take ƙauyanci ne ƙarfe 10 a ga ta sa hijabi ta tafi makaranta, gani yake shi yanzu ya mayyanta kamar shi a ce ana koya mishi alhamdu. To manzon Allah wanda ya fi ni ya fi ka yana da shekara 40 ne, Jibril yake matsa shi har sai yayi zuha. Kai ku yanzu idan ka zo makaranta babu wanda zai buge ka, in ma an buge ka babanka zai zo ya ce a ƙara bugan mishi da, ko ku in ma an buge ka akwai kungiyoyin da za su yi tsaye cewa za su rahe malamin, ko ku an hana bugu a makarantunmu. To wannan falala ce daga Allah. Akwai al'ummar da suna neman su a zo a musu wannan tafsirin, akwai al'ummar da suna neman dama a ce akwai malamin da zai zanki koya musu alqur'ani, akwai al'ummar da suna neman wane ne za ya zanki musu asham, wane ne za ya zanki musu qiyamul layl. Amma dukkaninsu sun rasa. Amma mu gashi abin a kofar gidanmu, a cikin gidajenmu, a garinmu, a ko'ina, man za ka ga cewa muna watsi da abin ba abin daraja ba, kuma a haka muna so Allah madaukakin sarki ya jibinci rayuwarmu. Wannan abu ne wanda zai yi wahala idan mutum ya kwashe kayan shi daga fada Allah madaukakin sarki, shi ma Allah madaukakin sarki sai ya kwashe falalar shi daga dukkanin wani aiki da za kai, ko ku Allah madaukakin sarki shi ma sai ya kwashe falalar shi daga dukkanin wani abu da kake yi na rayuwarka. Kamar ayar da muka karanta a baya, falamma zaghu azaga Allahu qulubahum, duk mutumin da ya nuna shi babu ruwan shi da addini, babu ruwan shi da makaranta, baya da alaka da Allah, to sai Allah ya ce falamma zaghu azaga Allahu qulubahum, lokacin da suka zame, lokacin da suka kawar da kansu, suka nuna su ba su da alaka da wannan abu, to shi ma Allah madaukakin sarki sai ya karkatar da zuciyar mutum, sai kaga shi kankan shi ma bai san me yake so ba. Ka tarro shi yana zamne yayi tagumi, ka tambaye shi meye matsala, ya ce maka shi ma bai sani ba. To wannan mutum ya watsa al'amarin Allah kenan, kai ma Allah madaukakin sarki sai ya watsa al'amarinka. Abinda muka karanta daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.